Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A ko da yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Yau Juma'a, 8 ga watan Yuni shekarar 2018. Hafsat ɗan mai sauraci tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na ƙarfe 4 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya.
To yayin da ake shirin gudanar da taron koli na manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki a Canada, shugaban Amurka Donald Trump ya ceceki mai masaukin bakin wata kungiya kuma da ake kira Syrian Observatory wadda take kula da yaki da ake yi a Syria, ta ce an kai farmaki a yankin Idlib kuma an kashe akalla mutane 35. Kana gwamnatin Austria mai tsaurin ra'ayi ta faɗa cewa za ta rufe wasu masallatai a babban birnin ƙasar.
To kana labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Najeriya da musguna mata.
Su suna ganin kamar cewa wai muna yi ne saboda wata manufa, to har ga Allah mu mun sani ba wai muna yi ne, muna nuna musu cewa ga inda akai kuskure bane saboda ba mu bakanta musu rai, to a dalilin me za mu bakanta musu?
Sannan za ku ji cewa mabiya 100 ƙarshe a sun gudanar da wani gangami don nuna goyen bayan su ga Falasɗinawa.
Mabiya masabin Ahlul Baiti almajiran Sayyid Ibrahim al-Zakzaki hafizahullah, muna nuna cikakken goyon bayan mu ga ƴan uwan mu Falastinawa.
Daga nan kuma Mahmud Lalo zai shigo mana da shirinsa na duniya Amurka. Muna kuma dauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Yayin da ake shirin gudanar da taron koli na kasashe 7 masu karfin tattalin arziki a duniya G7 a kasar Canada, shugaban Amurka Donald Trump ya ceceki mai masaukin baki Prime Minister kasar ta Canada Justin Trudeau. Kana fadar White House ta ce Donald Trump ba zai halarci wasu tarukan ba. A wani sakon Twitter da ya fitar da yammacin jiya Alhamis, Trump ya zargi Prime Minister Canada da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron da ƙarawa Amurka haraji mai ɗimbin yawa da kuma saka shingen tattalin arziki da Amurka. Trump ya kuma ce Trudeau yana bayyana fushinsa game da hulɗar cinikayyar ƙasashen ƙetare. A cikin daren jiya Alhamis, Trump ya sake kafi wani sakon Twitter inda ya gargaɗi kungiyar tarayyar Turai da Canada su fidda haraji da shingaye da suka saka ko kuma Amurka za ta sa kafar wando ɗaya da su. Sakon Trump ya biyo bayan barazana da Macron ya yi ne cewa za a fidda Amurka daga cikin kuduri da ƙasashe na G7 za su fitar a ƙarshen taron kolin da za ke yi a birnin Charlotte na wato mai tsaunuka kenan. A cikin sakon Twitter da shi ma ya aike da Faransanci da kuma harshen Turanci, Macron ya ce yayin da tunda Trump bai nuna damuwa akan cewa zai keɓe kansa ba, to su kuma sauran shugabannin guda shida ba su damu su sanya hannu akan wannan kuduri su kaɗai ba, ba tare da Trump ba. Wata ƙungiya mai sa ido akan yaƙin Siriya da ta ce an kai farmaki ko kuma ta sama kenan a wata unguwa mai tarin gidaje da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar 'yan tawayen ƙasar, kuma an kashe akalla mutane 30 kana an jikkata wasu da dama ciki har da ƙananan yara. Ƙungiyar da take zama a Burtaniya mai sa ido akan take haƙƙin bil'adama da ake yi a yaƙin na Siriya ta ce wato farmakin ya auna wani ƙauye ne da ake kira Zardana da ke arewa maso yammacin gundumar Idlib. Wakilin kamfanin dalancin labaran Faransa na AFP a wurin ya ce tarin mutane da suka ji rauni da ake kulawa da su a asibitocin yankin sun hada ne da mata da ƙananan yara da kuma tsofaffi da kuma ma'aikatan ceto. sai dai an kwana biyu ba a samu irin wannan farmaki da aka kai ta sama a garin Idlib ba a cikin ƴan watanni da suka gabata. Dubun dubatar mutane da suka rasa matsugudansu daga wurare daban-daban a cikin ƙasar ta Siriya yanzu suna zaune ne a yankin Idlib. Gwamnatin Austria mai tsaurin ra'ayi ta faɗa a yau Juma'a cewa tana shirin rufe masallatai guda 7 kana ta kori limamai akalla 40 da iyalansu a wani matakin kawar da siyasar Islama da kuma hana ƙungiyoyin addini samun kuɗaɗe daga kasashen waje. Ministan harkokin cikin gida Herbert Kirk ya ce jam'iyyar Freedom Party mai ra'ayin riƙau ta gwamnatin haɗin gwiwar Austria ya ce za ta sake nazari a kan takardun izini na zaman ƙasar wanda aka baiwa limaman wanda suke ƙarƙashin ƙungiya ta ATIB wanda take kula da masallatan Turkiya a can ƙasar ta Austria saboda wasu batutuwar kuɗaɗe da ƙasashen waje. Kik ya ce sau biyu ana kwace takardun izinin zaman ƙasar a hannun limamai 5 kuma aka hana wasu da suke neman izinin zaman ƙasar a karon farko a cikin wannan lokacin. Shugaban Austria Sebastian Kurz ya ce gwamnati za ta rufe masallacin Turkiya na masu tsaurin ra'ayin addini a birnin Vienna kana a rusa ƙungiyar da take kiran kanta Arab Religious Community da take da masallaci guda 6. Turkiya ta yitar da wannan mataki da ta kira nuna ƙiyayya ga musulunci da kuma nuna ƙiyayya na launi ko kuma nuna wariyar launi kenan. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ta tabbatar da lalle ta buƙaci ƙasar Pakistan ta saka baki wajen ƙoƙarin ganin an janyo gwamnatin Afghanistan an zaunar da ita a kan teburin yin sulhu da mayakan Taliban na ƙasar ta. Bayan an share makonni ana zaman ɗarɗar da taƙaddama a tsakanin ƙasashen guda biyu. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo sun tabbatar da cewa sun yi magana da shugabannin soja na farar hula a Pakistan da neman saka matsin lamba don a ga an shirya wannan zaman tattaunawa neman sulhu a Afghanistan ɗin. Duk da wannan kai kawo yana faruwa ne a daidai lokacin da Amurka ta ɗau matakin dakatar da ba da duk wani tallafi ga Pakistan yake ci gaba kuma dukkan ƙasashen guda biyu sun saka wa juna ƙangi na hana jami'ansu na diplomasiya izinin yin tafiya zuwa ƙasashen juna. Makarraban Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu sun ce suna imanin yana samun nasara a kokari da ya yi na shawo kan shugabannin ƙasashen yammacin Turai su ɗau mataki a kan yadda za su ga cewa Iran ta daina shishigi a yankin gabas ta tsakiya da kuma kawo ƙarshen ayyukan soji da take yi a nan yankin. Ya kai ziyarar a yammacin Turai ne game da rashin amincewa wasu ƙasashe da ficewar Amurka daga yarjejeniyar nukuliyar Iran.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Ƙungiyar Amnesty International ta ce tana fuskantar barazana daga rundunar sojojin Najeriya bisa yadda take gudanar da aikinta na ba sani ba sabo. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Amnesty International ta ce rundunar sojojin Najeriya na ci gaba da yi mata barazana da kuma ƙoƙarin tsoratar da ita da zumar wofintar da hakikanin sakamakon binciken danne haƙƙin bil'adama da ta ce sojojin na gudanarwa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Amnesty ta ce ran 24 ga watan jiya ta ba da rahoton yadda sojoji ke aikata masha da mata 'yan gudun hijira a sansanoninsu kafin a ba su abinci. Al'amuran da Amnesty ta ce sojin sun fusata kwarai inda suka buge da ɓatawa Amnesty suna da mai mata barazana. Amnesty ta ce maimakon rundunar sojan Najeriya ta ɗau matakin gyara kan zargin fyaɗe da sauran laifukan yaƙi da dakarunta ke aikatawa amma sai suka ci gaba da ƙarata wannan zargi. Bugu da ƙari, ƙungiyar na Amnesty ta ce aikace-aikacenta ba ya tsaya ba ne kaɗai ga tattara bayanai kan take haƙƙin bil'adama da soji ke yi a ƙasar amma sun ma sha yin magana kan muguntar mayakan Boko Haram ga fararen hula da ma yadda 'yan sandan Najeriya ke cin zarafin jama'a. Malam Isa Sanusi shine kakakin kungiyar Amnesty International a Najeriya.
Su suna ganin kamar cewa wai muna yi ne saboda wata manufa, to har ga Allah mu mun sani fa wai muna yi ne muna nuna musu cewa ga inda akai kuskure bane saboda ko mu bakanta musu rai. To a dalilin me zamu bakanta musu? Bangila muke nema ko so muke a tube su daga mukamansu a bamu? Wannan abinda suke faɗa har ga Allah ba shi da tushi. Sannan mu mun sha rubuta rahoto muna cewa ya kamata gwamnatin Najeriya ta kare rayukan al'ummomin da suke wuraren da ake rikice-rikice. To mu aikin mu ma yawanci shine kare daraja da martaba ta ran dan adam. To me yasa zamu so yanayin da za a yi ta kashe ƴan Najeriya babu misali? Yanzu misali mun yi aiki da yawa a Lagos akan yadda gwamnatin Lagos take rushe gidajen talakawa ta bawa masu kuɗi filin. Amma gwamnatin Lagos bata taba zargin cewa muna yin haka ne saboda ko adawa ko wani abu ba.
A gefe ɗaya kuma, hedikwatar rundunar sojan Najeriya ta yi watsi da wannan kalamai na Amnesty International. General John Agim shike magana da yawun hedikwatar tsaron Najeriya.
The question is, why should we have an international organization in our country that want to see us perpetually in war?
Tambayar anan shine menene yasa wata kungiyar kasa da kasa za ta yi tattaki ta kanasta Kano har zuwa kasar mu, amma ya zamana ba ta da buri illa ta ga mun tabbata cikin rikici da tashin hankali? Wannan shine abin da ya kamata wani ya je yake yi a wata kasar mutane? Amnesty International makiyar Najeriya ce.
And I can tell you emphatically that Amnesty International is against Nigeria, not the military.
Laman kakakin headquarters Tsaron Najeriya General John Agim. To Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina. Sai kuma jamhuriyar Niger, inda mabiya ɗariƙar Shi'a suka gudanar da gangaminsu na shekara-shekara a birnin Yamai, inda suka yi amfani da wannan dama domin jan hankulan ƙasashen duniya a game da abubuwan da ke faruwa a halin yanzu. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sula Mummuni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Halin da ake ciki a ƙasar Palestine, musamman a zirin Gaza, inda dakarun Isra'ila ke hallaka fararen kula tun bayan ɓarkewar zanga-zangar nuna adawa da mayar da Jerusalem a matsayin babban birnin Isra'ila, na daga cikin abubuwan da mabiya mazhabar Shi'a a nan Nijar suka taɓo a yayin gangaminsu na shekara-shekara da ke matsayin na karrama ranar Juma'ar ƙarshen watan Ramadan. Sheikh Salihu Ahmed Lazare shine shugaban ƴan Shi'a a nan Nijar.
Mabiya masabin Ahlul Baiti alaihimus salam Shi'a kenan, kuma almajiran Sayyid Ibrahim Al-Zakzaki hafizahullah, muna nuna cikakken goyon bayan mu ga ƴan uwanmu Palestinawa. Muna tare da su, sannan kuma muna Allah wadarai. Allah ya kawo mu ƙarshen zalunci. Ba zaluncin da ake a Falastin kadai ba, akwai ƴan uwanmu musulmi da ake kashewa ba gaira ba dalili a Myanmar, Burma, a Yemen da Bahrain. Muna kira ga dukkan duniya ta tashi ta yi abin da ya kamata da ita. Na an shayo mana Boko Haram, Allah kadai ya san ƴan uwanmu dubbai da aka kashe ko in ce ɗaruruwa. ‘Ya’yanmu da aka karkashe, garuruwanmu da aka ƙwaƙƙona, gonakinmu da aka ƙwaƙƙona, me laifinmu?
Matakin ci gaba da tsare Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki na Najeriya a kurkuku wani abu ne da ke ci gaba da shan suka daga magoya bayansa a jamhuriyar Nijar.
Sayyid Ibrahim Al-Zazzaki, an kashe masa ‘ya’ya shida, an zub da shininsa, an harbe shi da bindiga kai tsaye sama da harbi bakwai. A yanzu haka yana rayuwa da harsasai a cikin jikinsa, kuma ana ci gaba da karkashe mutanensa har gobe. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tarfa ma wannan fitina ruwa. Ina nufin wutar wannan fitina ya tarfa mata ruwa.
Mabiya mazhabar Shi'a na ganin ya kamata ƙasashe su yi koyi da Nijar, ƙasar da kowa ke da ‘yancin yin addinin sa ba tare da fuskantar wata tsangwama ba. Inji Malam Muhammadu Ashiru Ibrahim.
Mabiya Ahlul Baiti alaihimus salam a nan jamhuriyar Nijar, kusan in ce mu ba mu da matsala da kowa, muna mu'amala da kowa irin yadda ya kamata. Mutum ko da ya saba mana a aƙida ne a tunane, muna da ‘yanci na yin wa'azuzzuka a wurare daban-daban, gidajen talabijin da gidajen rediyo daban-daban, da wuraren da muke zama na majalisa daban-daban.
Harin kunar bakin waken da ya yi sanadiyar mutuwar mutane tara a ranar Talatar da ta gabata a garin Difa wani abu ne da ‘yan Shi'a suka nuna juyayi a kan faruwarsa, saboda haka suka yi kira ga hukumomi su yi amfani da hanyar laluba wajen warware wannan matsala, yayin da suka buƙaci masu tayar da ƙayar baya su watsar da wannan mummunar akida da ke cutawa hatta ƴan uwansu na jini. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma. Kuna sauraron muryar Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 15. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shin ko kun san musulmi a nan Amurka kan gayyaci kristoci da sauran mabiya addinai masallatai domin yin bude baki a wannan wata na azumi? Shin wani irin tasiri hakan ke yi? Kuma yaya su musamman ma kristoci ke ji da irin wannan gayyata? Kan wannan batun shirin duniyar Amurka zai tattauna akai a wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. To a farkon makon da aka fara azumin watan Ramadana, mun tattauna ne kan yadda baki musulmi suke bude baki a cikin mutane kalilan sabanin yadda suka saba yi a can gida da suka baro. A wannan makon za mu tattauna ne kan yadda musulmi ke gayyatar mabiya addinai daban-daban domin su yi bude baki tare. Shi dai azumin watan Ramadana lokaci ne da musulmi ke ƙara kusantar Ubangijinsu domin neman yardarsa da ƙarin falala, inda sukan dukufa tare da faɗaɗa ibadunsu da sauran ayyukan alheri. Kamar yadda ake a ƙasashenmu na nahiyar Afirka, musulmi a nan Amurka sukan gayyaci jama'a ciki har da kristoci domin su zo su taya su buɗe baki da nufin ƙarfafa dangantakar da ke tsakanin mabiya addinai daban-daban. A masallacin Darul Hijra da ke ƙaramar hukumar First Church a jihar Virginia, mai makwabtaka da birnin Washington DC, Sitton McCrawl, wacce Krista ce mai bin ɗariƙar Katolika, ta amsa gayyatar da aka musu domin yin buɗe baki tare da musulmi.
It was a spiritual experience, certainly, and it's
wannan wani yanayi ne na kusantar Allah. Abu ne mai burgewa. Ina jin daɗi duk da cewa ba a cuci nake ba. Ina jin yanayi na kusantar Allah da wani addini da ba nawa ba.
Imam Na'im Beg, director ne a masallacin na Darul Hijra, ya kuma ce burinsu shine mutanen da ba su fahimci addinin Islam ba su samu kyakkyawar fahimtar addinin a irin wannan lokaci.
I see it as my responsibility to share.
Haƙi ne da ya rataya a wuyana na nuna darajar addini na. Na nuna wa makwabtana cewa musulunci muke yi, zaman da muke yi kadai ana cin abinci yana sa mu ƙara kusantar junarmu.
Brings people closer.
Jim Walker, shugaban majami'un wata ƙungiyar kristoci ne, ya kuma ce yana fatan za a waye gari wata rana a nuna amintaka ga kowane mai addini. Sannan kowa ya kasance yana girmama addinin kowa.
This is what we're really supposed to be about as believers, being together, breaking bread.
Wannan yasa ina jin cewa abin da ya kamata mu rika yi kenan a matsayin mu na masu imani. Kasancewa tare, mu ci abinci tare, mu tattauna, mu yi raha, mu kuma labartar wa junanmu abin da ke mana dadi da abin da ke damunmu.
Rabbi Jerry Sorata, malami ne Behudi da ke jagorantar wata gamayyar ƙungiyoyin mabiya addinai 11 ciki har da addinin Islam da na
Buddha.
Idan da mutane za su gane irin alakar da ke tsakanin addinanmu, ina ga hakan zai taimaka matuƙa wajen rage nuna ƙyamar da wasu mutane ke nunawa.
Robert Watkin, limami ne a cocin Anglika da ke First Church, wanda shi ma ya halarci wajen buɗe bakin, yakan kuma koyar da darasi kan yadda za a ƙarfafa dangantaka da musulmi a Amurka. Ya kuma halarci wajen buɗe bakin ne har da wasu ɗaliban da yake koyarwa.
Mataki na farko da za a kawar da shingen bambance-bambancen da ke tsakaninmu shi ne a haɗa zumunci domin fahimci junanmu.
Sophia Asidrim, wata matashiya ce da ta halarci buɗe bakin, ta kuma fito ne daga gida wanda mahaifiyarta Krista ce, mahaifinta kuma musulmi ne, amma ta zaɓi addinin mahaifinta.
So it's definitely challenging having
lalle wannan wani babban kalubale ne a ce mutun ya fito daga gida da ya rabu biyu ta fuskar addini, amma ni a tawo fahimtar abu mafi muhimmanci a nan shine a rika samu ana tattaunawa tsakanin bangarorin biyu.
To babban burin Imam Na'im wanda ya tsokaci a farkon shirin shine ga cewa bakin da suka gayyata wurin bude bakin sun tafi da wani sako kan kyawawan dabi'un musulmi.
The aspect of generosity, the aspect of kindness, the aspect of
kyautatawa da nuna tausayi ga makwabci da tunawa da waɗanda ba su da gatun da muke da shi za su taimaka sosai. Ina ganin wannan cin abinci na ifta zai nuna fara'a ne da ke tattare da addininmu.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka a wannan karo sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. In za madadin Debra Block da Salihu Garba da wakilinmu Tamar Abari da ke da magaram da Ladan Ibrahim Ayawa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla albarkacin watan Ramadana ga nasihar malamai.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Halima Said. Maganar da zamu yi a yau dangane da abin da ya shafi magana ta tsafta. Tsafta yana ɗaya daga cikin abin da ake so musulmi yayi ko kuma ma duka al'umma su yi, domin yana zama cikon addini ne. Sannan kuma tsafta wani abu ne wanda yake ƙara ma mutum lafiya da kuma samun natsuwa a cikin sa, hatta ibada ma idan mutum ya zamanto zai yi shi, shi ya sa ma Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana yin alwala lokacin da ya zamanto za mu yi ibada. Wato in muka lura da kyau sai mu ga al'amari ne da yake dangantaka da tsafta da gyara. Wato tsafta wani abu ne wanda ya zamanto yakan kawo mutuntaka ga dan adam, sannan kuma da lafiyarsa. Wanda ya zamanto ya tsaftace jikinsa, abinda zai ci da inda zai zauna da inda zai kwanta da makamantan irin wannan. Waɗansu lokuta za ka ga mutane na yawo ba tare da sun kula da irin waɗannan abubuwan ba. Musamman aka zo salatul jama'a, sallar jam'i da ake yi musamman ga maza, sai ga cewa da ake hada kafadu a yi jam'i tare. To gaskiya irin wanda in ya zamanto ba shi da tsaftar nan sai kaga akwai cutarwa a cikin sauran ƴan uwa, kuma sai kaga cewa wani ba zai iya daurewa ba. In ta dauro wani sai kaga daga bakin shi har jikin shi in ya matso numfashi ba za a iya ja ba saboda muguwar kazanta. Kuma yazo ya shiga cikin jama'a kuma za a yi ibada. So wanda ya zauna tsaya kusa da kai kaga anan zai zamanto akwai cutuwa. In ya kau da kai ko ya ja daga gare ka kaga ba za ka ji haushi ba. Haka kuma ko gare mu mu mata. Musulunci da yazo da aka yi mana umarni da ka'idoji bai hana tsafta ba, bai hana gyara ba. Hasali ma annazafatu minal iman kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato tsafta tana daya daga cikin imani, wato abu ne wanda ya zamanto yadda da Allah shine yake sanya a kawo tsafta da gyara. Dan haka wajibi ne zamanto al'umma suna da sanya tsafta da gyara a cikin al'amuransu.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana.
Shin ka san shirye-shirye sun kan kama domin su magagarumar gasar cin kofin ƙwallon ƙafar duniya na wannan shekara ta 2018 a ƙasar Rasha? Za su wannan kasaitaccen gasar ta wata ɗaya cur daga ran 14 ga watan Yuni zuwa 15 ga watan Yuni wannan shekara ta 2018. Dan jin dukkan wayannar da za a koya haɗe da sakamakon wasannin, sai ku kasance da tashar mu kowace rana in ban da Lahadi a shirin murya Amurka na ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 8:30 agogon mutanen Ghana. Sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku.
To jama'a a gafarce mu, mun samu tangardan na'ura. Yanzu ne za mu kawo muku ra'ayoyin masu sauraro.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, inda ya ce sake bullar barayin shanu a wani sashen jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya, inda suka fatattaki mutanen wasu ƙauye. Hakan abin jimami ne da damuwa. Da fatan gwamnatin tarayya da ta jihar Zamfaran za su yi ƙoƙarin inganta tsaro, dubi da yadda jihar ke fuskantar barazanar 'yan ta'adda. Sai kuma sakonmu na gaba, inda ya fito ne daga Hassan Dogon Faci, Batsari, jihar Katsina, inda ya ce, Salam VOA Hausa, fatan alheri gare ku. A yau ina so in jawo hankalin ƴan uwana ƴan Najeriya akan mu maida hankali a cikin wannan lokacin na goman ƙarshe na wannan watan Ramadana domin mu yi makasar mu addu'a akan Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a duk fadin Najeriya baki daya amin sai sakon gaba inda yace fatan alheri VOA Hausa Allah ya sa taron da kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki wato G7 ke somawa a Canada da niyyar magance matsalolin rikicin kasuwanci sa kwalliya ta biya kudin sabulu sako ne daga Alhaji Umar Forever da Adam A Adam Gashuwa sai kuma sakon mu na gaba inda yace a gaskiya barin yara suna gararamba a cikin birni da sunan yawon bara wani abin takeici ne matuka domin dama daga cikin waɗannan yaran da ake kawowa da sunan bara suke tsintar kawunan su cikin wani maiwancin hali sako ne daga Mahmud Salihu kauran Namoda Zamfara Sai kuma sako na gaba inda ya fito ne daga Malam Usaini Dangote angon Aisha baban Humaira daga jihar Yobe inda yace salam BOA Hausa dan Allah ku bani dama na yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta jihohin Zamfara da su matsa ma jami'an tsaro lamba domin ganin sun shiga lungu da sako domin kawo ƙarshen wannan ta'addancin da ke faruwa a jihohin Sai kuma sako na gaba ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgiri daga jihar Yobe inda yace tabbas cutar kwalara cuta ce da take barazana ga rayuwar al'umma musamman ma ga duk wanda ya kamu da ita don haka muna kira ga gwamnati da hukumomin lafiya da su hada karfi da karfi domin murkushe wannan cuta a duk fadin Najeriya tare kuma da samarwa al'umma da tsaftataccen ruwan sha a ƙarshe ina addu'a Allah ya kare mu sakon mu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Lawal Sani na Kawu Daura inda yace masu cece kuce akan sauya ranar demokradiya daga ranar 29 ga watan Mayu zuwa ranar 12 ga watan Yuni kowace shekara da shugaba Muhammadu Buhari yayi domin karrama marigayi a Biola ba laifi bane don haran ku daina bata lokacin ku
to lokaci ne kuma da zamu kawo muku labarai amma wannan karin a takeice
Yayin da ake shirin gudanar da taron kolin kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya ta na G7 a kasar Canada shugaban Amurka Donald Trump ya cecceki mai masaukin baki Prime Minister kasar ta Canada Justin Trudeau kana Fadar White House ta ce Donald Trump ba zai halarci wasu tarukan ba A wani sakon Twitter da ya fitar da yammacin jiya Alhamis Trump ya zargi Prime Minister Canada da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron da karawa Amurka haraji mai dimbin yawa da kuma saka shingin tattalin arziki da Amurka Trump ya kuma ce Trudeau yana nuna fushinsa game da hulɗan cinikayyar kasa da kasa A cikin daren jiya Alhamis Trump ya sake kafe wani sakon Twitter inda ya gargadi kungiyar tarayyar Turai da Canada su fidda haraji da shingaye da suka saka da Amurka ba haka ba Amurkan za ta sa kafar wando daya da su wata kungiya mai sa ido akan yakin Syria ta ce an kai farmaki ta sama akan wata unguwa mai tarin gidaje dake karkashin rikon kungiyar ƴan tawayen kasar kuma an kashe akalla mutane 35 kana aka kuma jikata wasu da dama ciki har da kananan yara kungiyar da ke zaune a Burtaniya mai sa ido akan take haƙƙin bal'adama da ake kira Syrian Observatory ta ce farmakin ya auna ƙauyen da ake kira Zardana ne wanda ke arewa maso yammacin gundumar Idlib Gwamnatin Austria mai tsaurin ra'ayi ta faɗa a yau Juma'a cewa tana shirin rufe masallatai guda 7 kana ta kori limamai akalla 40 da iyalansu a wani mataki na kawar da siyasar Islama da kuma hana kungiyoyin addini samun kuɗaɗe da kasashen waje.
To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9 da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8 da rabi kenan agogon Ghana, zamu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makili.
Da ya taya ni gabatar da shirin da Jule Lethes Gresham da ta hada shirin da bada umarni. Sai kuma injiniyan mu Joe. Ni Hafsat dan mai sore ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC. Amma kada ku nisa ku dakaci shirin yau da gobe.